lawari domin kece mai sanya ta sururi haduwar mu dake babban alheri bakin ciki kin cire kin bani farin ciki mun fata
Kara kusantoni, mana soji min rata.